wannan faifan bidiyon da ya nuna waɗannan mata ne a zone akan wata babban katuwar taburma kuma cikin daji yayin da wani namiji da yake rike da bindiga guda ɗaya ke musu tambaya suna gabatar da kansu ɗaya bayan ɗaya ga ma dai irin bayanan da waɗannan mata suka dinga yi yayin da wasu daga cikin su kuma ke ta sharan kwalla
a zama wannan abin da nake so ku gaya ma gwamnati dukkan mu mutane ne kamar yadda gwamnati ta tausaya ma ƴan matan cibo muna roƙon su ma
waje nema iyayen waɗannan mata su 14 da suka dukkan suka fito daga karamar hukuma askira suka kira wani taro malaman labari don nuna rashin jin daɗin su game da abin da yake kana ranar 20 ga watan kuma suka ce har ranar da kamar ta yau babu wanda ya masa wani cikakken bayani game da makomar ƴaƴan nasu ga ma dai abin da mai magana da yawan waɗannan da ta yake cewa barista Ahmadu Bukar
to abin da ya faru a ranar nan shine an samu problem da ƴan Boko Haram wajen kilomita 31 da barin Maiduguri a can kauyen Dalwa an yi musu kwantan ƙauna aka kwace ƴan matan nan su 14 suna nan a cikin motan police mutanen Boko Haram suka kwashe su a cikin motan police din da kanta da kuma motan gwamnatin da yana kai magani zuwa local government namu a Askira suka tafi da shi
shi ma commissioner ɗin sandan jihar Borno Mr. Damian Chiku ya ƙarin haske game da wannan lamarin kamar haka
so in that ambush the driver was shot whether he was not killed since the driver was shot and the vehicle could no longer move everybody was like trapped
yace ka cikin wannan kwatan bauna ne dai aka rabi driver motar duk da cewa driver bai mutu ba amma yayi amfani da hikimar sanadin sanda ya samu ya tsire kasantun da harbi wannan driver kuma motar ba ta tafi ba a kusan za a ce an kame waɗannan mutanen ne sai waɗannan mutanen da ake zaton ƴan Boko Haram ne suka zo suka tafi da wannan motar ta fitar ƴan sanda da kuma wasu mata a ciki ban san adadin matan da suka tafi da su ba amma na san sun tafi da wasu mutane abinda zan iya gaya muku kenan a yanzu hakan a cewar commissioner ƴan sandan jihar Borno Mr. Damian Chikun Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
suna rushe sakon zaman lafiya waɗansu suma har makamai gare su gilla suke ba zaman lafiya a yarwa da bama ba ga da goza banki cibok ba zaman lafiya sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya a ƙauye birane misalin su baga sun yi ta gilla ga baki ɗaya ta alamashiri gani gare ka ina miƙa roƙon zaman lafiya gare ni da ƴaƴa da mata dukkanmu da dangi abokai gabaki ɗaya musulmi kirista ta'ala karimu